league da kasashen Nahiyar Turai daban-daban. Sun farka muku sakamakon wasan da aka buga a tsakankan ɓangaren La Liga na shekarar 2017 zuwa 2018 inda ranar Juma'a da ta gabata. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Malaga ta tashi canjin babu ci tsakanin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Lamentos a ranar Asabar Sport. Biyu ga watan da zama na shekarar 2017 din. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona suka yi canjin zuwa 2-2 tsakaninsu da Celta Vigo a gidan Barcelona. Atletico Madrid ta doke Real Sociedad da ƙwallo 2-1. Sabila ko ta samu nasara kan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Deportivo da ƙwallo 2-0. Sai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Atletico Bilbao suka tashi canjin zuwa buci tsakaninsu da Real Madrid. Ranar Lahadi kuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Leganés ta samu nasara kan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Villarreal da ƙwallo 3-1. Sai Getafe a gida ta doke Valencia da ƙwallo 1 mai ban haushi. Ita ko ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Eibar ta samu nasara kan Espanyol ne da ƙwallo 3-1. Sai Las Palmas da doke Real Betis da ƙwallo 1 mai ban haushi. A yau kuma za a kara tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Girona da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Alaves da misalin ƙarfe 9 na dare a gaban Najeriya. A yanzu da yake Barcelona take jin ragaman da maki 36, sai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Valencia take mataki na 2 da maki 31. Atletico Madrid tana mataki na 3 ne da maki 30. Sai Real Madrid wadda take mataki na 4 da maki 28. Daga nan sai ƙasar Ingila shi ma a ɓangaren Premier League na shekarar 2017 zuwa 2018 wasan mako na 15 a ranar Asabar ta gabata. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea ta doke Newcastle da ƙwallo 3-1. Sai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Watford suka tashi canjin rasa 1-1 tsakanin da Tottenham. Everton a gida ta samu nasara a kan Wolves Town da ƙwallo 2-0. Sai Brighton and Hove Albion ta taka shi a hannun Liverpool da ƙwallaye 5-1. Leicester City a gida ta lallasa ƙwallo da ƙwallo 1 mai ban haushi. West Bromwich kuwa sun tashi canjin rasa zuwa buci ne tsakanin da Crystal Palace. Stoke City a gida sun samu nasara kan Swansea da ƙwallo 2-1. Sai Arsenal ta sha kashi a gidanta a hannun Manchester United da ƙwallo 3-1. A jiya Lahadi, ƙungiyar ƙwallon ƙafa AFC Bournemouth ta samu nasara kan Southampton da ƙwallo 1 mai ban haushi. Manchester City a gida ta doke West Ham da ƙwallo 2-1. A yanzu dai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City da ke jan ragaman teburin Premier League a wasannin mako na 15 da maki 40. Sai Manchester United take biye mata da maki 35. Ita kuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Crystal Palace tana mataki na 3 ne da maki 32. A Ligue 1 na ƙasar Faransa kuwa an gwabza a wasannin mako na 16, inda gaya da ta kaya a wasannin, inda a ranar Juma'a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Dijon ta samu nasara a kan Girondins da ƙwallo 3-2. Sai kuma ranar Asabar, inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Strasbourg ta doke ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta PSG da ƙwallo 2-1. Monaco a gida ta samu nasara a kan Anga SCO da ƙwallo 1 mai ban haushi. Lille a gida ta doke Toulouse da ƙwallo 1 da babu. Rennes ta samu nasara a kan Amiens da ƙwallo 2-0. Sai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Troyes ta sha kashi a hannun Guingamp da ƙwallo 1 mai ban haushi. Lens a gida ta doke Metz da ƙwallo 3-0 a jiya Lahadi. Kwasiri Sanatan ta sha kashi a hannun Lyon da ƙwallo 2-1. Sai Montpellier ta tashi 1-1 tsakanin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Olympiakos Marseille. PSG ke jira gaban da maki 41. Lyon tana mataki na 2 da maki 32. Sai Monaco ta ke mataki na 3 ita ma da maki 32. Sai Bundesliga na ƙasar Jamus mako na 14 ranar Juma'a da ta gabata. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Freiburg ta tashi babu ci tsakanin ta da Hamburg. Sai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich a ranar Asabar ta doke Hannover United da ƙwallo 3-1. Ita kuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayer Leverkusen ta samu ta tashi canjin rasa babu 1-1 tsakanin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Borussia Dortmund. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Hoffenheim ta lallasa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta RB Leipzig da ƙwallo 4-0. Sai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Werder Bremen da ta samu nasara kan Stuttgart da ƙwallo 1 mai ban haushi. Mainz 05 ta doke ta sha kashi a hannun Augsburg da ƙwallo 3-1. Sai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Schalke 04 ta tashi 2-2 tsakanin da Napoli. A jiya Lahadi ko Hertha Berlin ta sha kashi a hannun Frankfurt da ƙwallo 2-1. Wolfsburg wata ta doke ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Borussia Manchester Galbaz da ƙwallo 3-0. Ita bayan haka a yanzu haka da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Munich ta Bayern Munich take jan ragaman da maki 32, yayin da Leipzig take mataki na 2 da maki 26. Schalke tana mataki na 3 da maki 25. A labarin club da club kuwa an bayyana sunan dan wasan baya na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid Sergio Ramos a matsayin dan wasan da ya fi kowane dan wasan samun jan kati, wato red card a Turance. Dan wasan da yanzu haka ya samu jan kati a ɓangaren La Liga har guda 19. a ya samu wannan cikon na 19 ne a wasan da suka buga ranar Asabar tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta Atletico Bilbao, inda kungiyar kwallon suka tashi babu ci. Dan wasan dai a tarihin wasannin sa yanzu haka yana da jan kati guda 24. Idan muka kawo idan muka dawo kasar Ingila kuwa, hukumar da ke kula da wasannin kwallon kafa ta kasar Ingila ta ce da yiwuwar za ta sake kara wa dan wasan zake da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Hotspur kawai ta wasannin da ba zai samu damar fafatawa ba a kasar Ingila sakamakon jan kati da aka bashi a wasan da kungiyarsa ta buga da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal, wanda aka bashi jan kati kai tsaye, wanda sakamakon haka dan wasan ba zai samu damar buga wasanni uku ba. Don haka hukumar kula da wasannin kwallon kafa ta ce za ta samu rahoto daga wajen rafin don ganin cewa ana tunanin Pogba ya sake aikata wata abin da ba ta dace ba bayan an ba shi jan kati, in hakan zai yiwu za a kara masa akan wasanni uku zuwa sama da haka. Iya abin da ya sa waka kenan a labarin wasannin huta lafiya.